إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو دغوديا da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan masallaci na Al-Firdaus wanda yake a wannan unguwa ta sabon gari a garin da magaran jamhuriyar Niger a wannan marece na ranar Juma'a daren subdu 11 ga watan Sha'ban wata na 8 a cikin jerin watanni na musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 30 ga watan 1 2026 miladiya cikin kaddarawa Allah subhanahu wataala da ganin damansa da ikonsa zamu ci gaba da karatunmu na littafin Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunna wallafa shey malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani Allah ya ji kansa da rahama yau zamu tashi darasi na 30 muna cikin babun al-azkaru ba'da as-salami min as-salat zikirori da ake karantawa bayan an yi sallama daga sallah ta farilla kamar yadda mun karanto tun daga an mutun yayi sallama zai istighfari sau uku ya karanta Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dhal jalal wal ikram har zuwa mutun ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la muti'a lima manata wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd har zuwa mutun ya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar so 33 ya cika da la ilaha illallah da bayanin da muka yi nau'ukan karanta subhanallah da suka tabbata guda 6 daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa inda muka tsaya wancan sati da ya gabata karanta qur'an Allah da falaki da nasi kamar da muka yi bayani ya tabbata manzo Allah yana karanta qur'an Allah da falaki da nasi wanda suna yake ce musu al-mu'awizat wanda ake neman tsarin Allah da su domin Allah tsare ka daga dukkan wani sharri da bala'i da abin ki na boye da nasarari na mutum ko na aljan ko na dabba ko ma na menene ya tabbata kuma kamar da muka yi bayani wancan sati qur'an Allah da falaki da nasi bayan sallar asuba sallar magriba ana karanta su uku amma ragowar salloli ana karanta ne so daya sallar azhar sallar la'asar sallar isha'i yau cikin ikon Allah zamu tashi zikiri na 6 a wannan babi na azkar da ake karanta na bayan sallah zamu tashi akan ayatul kursi kenan kamar da aka saba zan karanta ni daya bayan nan kuma mu karanta tare sai kuma bayani biyu baya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
to wannan shine zikiri na gaba na shidda kenan a wannan babi mutun zai karanta ayatul kursi bayan mala ya kama na kenan ayatul kursi yasa aqiba kulli salatin kenan a bayan kowace sallah ta farilla ana so mutun zai karanta ne so daya dalili hadisi ya tabbata daga abi umama al-bahili radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi kala yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله سيرا دا امنت الله استبت اغريش ياتي من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ماذا الله صلى الله عليه وسلم يجتا من قرأ آية الكرسي دون ذكرت آية الكرسي fi duburi kulli salatin maktubatin a bayan kowace sallah ta farilla shine maktuba bi ma'ana mafruda a bayan kowace sallah ta farilla to manzalati me sakamakon shi me ta goma shi menene lada falala daraja da zaka samu Allah ce manzalati lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamuta mazala ce ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai baka mutu ba kaje ta balaga magana a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ka ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai baka mutu ba to yanzu tambaya anan dama ana shiga aljanna ba a mutu ba ma'ana abin da ake ni abin da zai hana ka shiga aljanna ko mutuwa ce tsakaninka da shiga aljanna ko mutuwa ce kana mutuwa aljanna zaka shiga tunda dai ba a shiga aljanna sai an mutu ko to mazala ce ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai in baka mutu ba tunda yanzu dai a duniya dai ba a shiga aljanna amma kana mutuwa manzo Allah ce tabbas guarantee daman manzo Allah bada aljanna zaka shiga ma'ana amfani ko falala ko daraja karanta ayatul kursi bayan ko ta sallah farilla shine zai cancanta wa mutum kenan shiga aljanna ko ta sallah bayan asuba kai bayan azhar kai bayan la'asar kai bayan magariba kai bayan isha'i kai to duk wanda yake karanta a bayan kowace sallah ta farilla tunda kaga manzo Allah ya ce fi duburi kulli salati maktuba a bayan kowace sallah ta farilla ko kuma sallolin farillai da Allah ya farillanta mana guda biyar ne khamsu salawatin faradaha Allah subhanahu wa ta'ala ila ibadi ala ibadi salloli guda biyar da Allah ya farillanta akan bayinsa sune wannan guda biyar din. To manzo Allah ce duk wanda yake yin su bayan kowace sallar farilla to ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba. To kaga yana aya sara ce a ce mutum bai yi ayatul kursi ba. To abin da zai baka mamaki yanzu akwai musulmai da yawa, wani ya kai shekara 50 a musulunci, wani ya kai 60 har da masu 70. In ka zo ka ce karanta ma ayatul kursi zaka sha mamaki. Yanzu da za a yi wani test, a yi wata jarabawa, a yi wata examen, a ce yanzu misali wannan titin wanda yake hutuwa tun daga bakin kasuwa har zuwa wanda yake har zuwa gidan sarki, duk inda ada akwai magama huda ayi bloken ta gobe, a ce babu mai huta ya karanta ayatul kursi, ana zaka sha mamaki. Ko kuma in aka zo sallah a masallaci kawai aka yi da sallah a rayi masallacin, a ce babu wanda zai huta ayatul kursi. Allah kana ganin shi abu mai sauki. To kaji ka diba ga wannan falalawa, manzo Allah ce kan kanta ta bayan kowace sallar farilla ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai in baka mutu ba. Kuma ayatul kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a wani hadisi, hadisin Ubayy bin Ka'ab. Wannan Ubayy bin Ka'ab mun taba yin bayanin shi anan cewa shine sahabin da Allah subhanahu wataala ya umarci manzo Allah karanta mai alqur'ani a wannan daraja ci, yana daga cikin mu yanzu ka ga ana zanta ana cewa gangaren kafi gani maharata alqur'ani, duk da abin da zai ba ku makiwa su a lokacin manzo Allah an kaji ana zantan alqur'a masana alqur'ani ba ana nin ba iya tilawa ba, ma'ana kai har da ci qur'ani ka iya karatun shi bane, a in kaji ana zantan qur'a ka iya karatun ka har da ci ka san ma'anar kuma kana aiki da shi. Mugo nan ga ana cewa gangaren kawai karatun ne ka iya, tayi baka san ma'anar shi ba, ko ka san ma'anar shi ma tayi baka aiki da shi. To sun kaji ana zantan qari'i makarantar alqur'ani na gaske gangaren din kafi gwanin, to shine wanda za a ce ni wanda ya iya karatun qur'ani kuma ya hadace alqur'ani kuma ya san ma'anar alqur'ani kuma yana aiki da shi, ka cika wannan sifa hudu, ka iya karatun, ka koya, ka hadace shi, ka san ma'anar shi kuma kana aiki da shi. Saboda manufar da yasa Allah ya sako da alqur'ani domin a aiki da shi, in ka diba alqur'ani duk inda Allah ya zo bayani, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, kaji manufar da yasa Allah ya sako da alqur'ani a cikin sura tusad, Allah ya ce wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka, liyadabbaru ayati, don mutane su ringa tadabburin ayoyinsa, ma'ana tadabburi shine mutane su ringa kokarin fahimtar ma'anoninsa. Wai in kana karanta alqur'ani nan wani sako ne ke so isan ma, menene ake bayani a kai, me ake so ne in yi, me ake so ne in bari, wannan labari da aka bamu wani darasi da ake so ka dauka, ka ringa tadabburi menene Allah yake so nan anan kai, menene Allah yake hana ka, ka ringa tadabburi. To shi ko tadabburi ba a yi an san ma'ana, ka tadabburin alqur'ani baka san ma'anar shi ba, ka ringa hankaltar nan umarni ne aka yi ko hani ne aka yi, nan labarin aljanna ne ko labarin wuta ne, nan wanda Allah ya hushi da su ne ko wanda Allah ya yarda da su ne da makamantansu. To Allah ya ce ya saukar da alqur'ani domin a yi tadabburin ayoyinsa, kuma domin walli tazakkara ulul albab, kuma ma'abuta hankali su faɗaku su wa'azuttu da alqur'ani, duk mai neman wa'azi to qur'ani ya ishe ka ƙarshen wa'azi, saboda Allah ya ba da labarai na ɗaukan izina, in so ne kake ka zamanto nagartacce a qur'ani Allah ya ba da labarin nagartattu kamar annabawa da wanda suka bi su, kuma Allah ya ba da sakamakon wannan nagartar da suka yi daban Allah da suka yi kyakkyawan sakamako da Allah ya musu kyakkyawan ƙarshe da suka yi. Haka kuma in butulcewa ne kake so kai ko ka kangare, to shi ma Allah ya ba da labarin su a Qur'ani, kuma ya nuna irin mummunan ƙarshe da suka yi da irin sakamakon da Allah subhanahu wataala ya yi musu. Daga kenan wannan shi sahabi Ubayy bin Ka'ab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai inna Allah amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi qala wa sammani qala na'am fa baka, shi wannan sahabi manzo Allah ce lalle Allah umarce ni in karanta ma lam yakun allazina kafaru, yace yanzu Allah ambaci sunana a waje a sama tare da mala'iku, manzo Allah ce na'am fa baka, kamar da muka yi bayanin hadisin yana cikin Bukhari sahih Bukhari hadisi mai lamba 3809 turwamin yusannaf daga sahabi Anas dan Malik Allah kara masa da. To shi wannan sahabi Ubayy bin Ka'ab shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai ya abul munzir, yace ya kai abul munzir, yana da al munzir, sai ake ce mai abul munzir alkunya ce, kamar manzo Allah ana ce mai abul qasim, baba al qasim, yana da al qasim, to shi ma wani ana ce mai abul munzir shi Ubayy bin Ka'ab, saboda yana da al munzir ake ce mai ya baban munzir, sai manzo Allah ya ce mai ya abul munzir, ya kai baban munzir, atadri
ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam, shin ka san wata aya ce a cikin littafin Allah wanda kake tare da ita mafi girma? Saboda shi haka ce Al-Qur'ani, cikin ayoyin Allah da ka haddace wanda suke tare da kai a cikin kirjinka, a cikin zuciyarka. Allah ya ce bal wa ayatu fi suduril ladina utul ilma, to shin ka san wata aya ce mafi girma a cikin ayoyin Al-Qur'ani gabaki daya? Qala, sai shi Ubay ibn Ka'ab ya ce qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, sai Ubay ibn Ka'ab ya ce he nace Allah ne da manzansa ne suka fi sani. Qala, sai manzo Allah ya kara tambaye shi, ya abul munzir atadri ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, shin wai ka san wata aya ce a cikin littafin Allah tafi girma? Qala, sai shi Ubay ibn Ka'ab din sai ya ce qultu, ya nace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yace ai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi kenan. Qala, sai manzo Allah, sai Ubay ibn Ka'ab ya ce fadaraba fi sadri, sai manzo Allah ya bigi kirji na, ma'ana sai bigi kirji na, ma'ana dora hannun shi a saman kirji na mun haka. Wa qala, sai manzo Allah ya ce wallahi li yahni akal ilma ya abul mundir, kai da rintsi da Allah, manzo Allah ya ce wallahi ina maka murna da samu wannan ilimi, ma'ana kaiman kai ma ka san ashi ayat da tafi girma a cikin Al-Qur'ani tace mi ayatul kursi. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim, hadisi ya kawo shi hadisi mai lamba 810 wi sandis a cikin Sahih Muslim. To kaga wannan falalatta ce, kenan da za ta tambaye ka ayatul kursi mai falalatta, yake ce hiya a'zamu ayatin fi kitabillah, ita ce mafi girman aya a cikin Al-Qur'ani. Al-Qur'ani yana da surori guda 114, 114 sura, 114 sankator sura, sura 114 suna fara daga Fatiha suna kariya da qul a'udhu birabbin nas watin nas. To kaga cikin surori 114 in ka hada su duka, malamai sun kididdiga adadin ayoyin Al-Qur'ani wai aya nawa ne, suka ce ayoyin Al-Qur'ani suna tashi aya 6,236 simil desan transiversi, aya 6,236. To kaga yanzu ka dauki Qur'ani tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa min aljannati wan nas, aya 6,236 wata aya ce tafi girma, ita ce ayatul kursi. To shine manzo Allah yake wadi ma Ubay ibn Ka'ab, yace aya da tafi kowace girma ita ce ayatul kursi, kamar yadda sura da tafi kowace sura girma ita ce suratul fatiha. A cikin surun Qur'ani guda 114 sura da tafi kowace girma ita ce fatihatul kitab, suratul fatiha ita ce sura da tafi kowace sura girma da matsayi da falala a wajen Allah subhanahu wataala. Shi yasa kaga Allah ya sanya mana ita hatta a sallah da ita za a bude karatu. Kaga ko baka sallar nafila aqalla zaka karanta suratul fatiha so 17. Shi yasa daga cikin sunanta akwai as-saba'ul masani, al-masani ay al-mukarrara, ayoyinta guda 7 ne. Allah ya ce walaqad atainaka sab'an minal masani, mu ne muka baka sura mai ayoyi 7 wanda ake maimaitawa, ita ce suratul baqara, ay suratul fatiha. Kaga mafi karanci za ka karanta su 17, wai ana zan ce a iya sallar farilla, inda muka dauki sallolin farillai guda 5 din nan, raka'a guno nawa gare su 17, asuba tana da raka'a nawa 2, azhar tana da nawa 4, la'asar 4 in ka hada su da 10, ga magarba 3 13, ga isha'i 4 in ka hada nawa 17, kuma a kowace dole ne ka karanta fatiha, saboda manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga dukkan wanda bai karanta fatihatil kitab ba. Sai dai ni in kai kana bin liman sallah ne, musamman sallolin da ake binta a bayyane, wannan qira'a liman za ta zama to akan macin karatunka, saboda manzo Allah ce man kana lahu imamun fa qira'atul imamu lahu qira'a, wanda yake da liman lokacin da liman yake karanta fatiha a bayyane, misali sallar magriba raka'a farko da ta biyu, sallar isha'i raka'a farko da ta biyu, sallar asuba raka'a farko da ta biyu, lokacin da yake karatu a bayyane to ya dauke ma ita, to ne ya dauke ma karatun fatihan nan. Amma in asirance ne kamar sallar azhar da al'asr to anan dole kai karatu, haka a raka'a ta uku a magriba da uku da hudu a isha'i nan ma dole ka karanta fatiha. Sai dai akwai yanayin da mutum zai iya kasancewa mai yake da suna imam bai dauke mai fatiha ba kuma bai karanta ta ba kuma sallar shi ta yi, misali in ka taddo liman a ruku'i, yanzu ba sallar magriba bace muka kaddara raka'a farko, sai ka taddo liman a ruku'i, in ka zo ka kabbara kai ruku'i ka samu raka'a, kasam dukkan malamai sun yi tafaki sun yi ijma'i ma duk wanda ya tarro liman man adraka al-imama fi ruku'i to faqad adraka raka'a, in dai ka ruske shi a ruku'i ka samu, duk da ma hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Sahih Muslim.
duk wanda ya riski liman a ruku'i manzo Allah ya samu wannan raka'a. To amma tambaya ka karanta Fatiha karanta ba kenan di Fatiha a cikin surar Al-Qur'ani ita ce surar da tafi kowace. Shi yasa malamai ma suka ce tabiwa ce da asara a same ka kana musulmi ba ka yi Fatiha ba. Yanzu akwai musulmi da ba su yi Fatiha ba, wani ka tsattsara shi kace karanta ma Fatiha to ya kai kuka, to ka tambaya yake yin sallah. Kuma Fatiha malamai suka ce tana da aya afwan tana da harfa guda 140 san karanta letter 140 harfan harafi 140. Kuma manzo Allah ya ce man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana, duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin littafin Allah Al-Qur'ani yana da lada guda. Wal hasanatu bi ashri amsaliha, duk lada guda za a limka ma a rubanya ma amma multiplication shi fardis. Kamar da yazo hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana cikin Sunan Tirmidhi, manzo Allah ya ce la qul alif lam min harfun, wance ba alif lam min harfi ne, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kenan yanzu 140 san karanta fardis safe kombi milkat san. Kenan yanzu in ka karanta duk karatun Fatiha daya kana da lada 1400. To kuma so nawa ake karanta ta? So 17 ko? To yake yin milkat san fardiset zai baka 23,000 recompense lada 23,800 a kullun. Wayana in iya sallafa ila sallafa Allah kake ladan da aka samu. To kuma za ka je ta falala. Manzo Allah ce man allama ayatan min kitabillahi kana lahu sawabu wa ma tuliyat, duk wanda ya koya ma mutum daidai da aya daya a cikin littafin Allah to za a ringa baka ladan kwatankwacin idan ya karanta wannan aya. Ma'ana ka karanta ka koya ma mutum daidai da aya daya alhamdulillah rabbil alamin sai je na ta karantawa. Kaga lokacin da yake ta karanta da harafi ɗaya za a bashi mi lada 10 ko? To kai ma da karantar da shi za a baka. Shi yasa ayatan manzo Allah ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma yake koyar da shi. Ka koya kuma kana koyar, to wannan yafi kowa alheri a wajen Allah. To kaga yanzu mafi karanci malamai suka ce uwaye in kana da dabara ya zamanto danka shine kai ne zaka fara koya ma danka Fatiha, kusa me sirrin? Saboda mi in ka koya mai Fatiha tun da yazo ke karanta ta a sallah, in iya sallah farilla ka dai karanta ta yadda za a rubuta mai lada 23,800 kai ma ka za a rubuta ma. To ina ga in ya kara da sallah nafila kuma shekara nawa zai yana yin sallah kowace ya karanta Fatiha, to tunda kai ne ka fara koya mai to duk iya adadin ne karanta Fatiha to iya adadin kai ma ka mashi ladan da zaka samu. Saboda mi man allama ayatan min kitabillahi kana lahu sawabu wa ma tuliyat, duk wanda ya koya ma wani aya daya a cikin littafin Allah to za a baka ladan iya adadin wanda ka koya ma iya biya ta da iya ladan da za a baka. To ina ga kuma a ce ka koya ma mutum Qur'anin gabaki daya duk lokacin da yazo karanta ko da zai shekara 100 a duniya yana karanta kullun ya an baka kamar shalla da saboda mi kai ka koya mushi. To kaga yanzu uwaye ya kamata a ce kakka yarda a ce a makaranta aka fara koya ma danka Fatiha saboda malamin shi zai tai da bonus, a ce kai ka fara koya mai tai da mafi karanci duk darajar da zai karanta Fatiha kai ne ka koya mai to kana da kamar shalla da kaga wannan suratul Fatiha kenan. Da haka kenan wannan ita ce aya mafi girma a cikin Al-Qur'ani ita ce mi suratul ayatul kursi. Kuma ka diba ka ga malamai Allah ya saka musu da alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasana, idan ka karanta harafi daya a cikin littafin Allah za a baka lada guda daya kuma ladan nan za a limka mashi sau 10 saboda Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha a cikin suratul an'am, kamar da Allah ya ce a cikin suratul an'am aya ta 160 duk wanda yazo da kyakkyawan aiki guda za a limka mashi sau 10. Malamai suka ce to yadda suka yi bincike su ga wai adadin ayoyin Al-Qur'ani, afwan ba ayoyi ba harfa letterukan Al-Qur'ani dano ne, suka ce da suka bi diddigi letter per letter wa tun daga alhamdulillahi har zuwa minal jinnati wan nas, yadda suka samu adadin harafi 300,311,251. Wannan Imam Qurtubi ya kawo shi a cikin littafin shi At-Tazkaru fi afdalil azkar a shafi na 23 kuma ya kashi ne karkashin wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud da manzo Allah ya ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasana, yace to malamai sun bi diddigin Al-Qur'ani suka samu yana da harafi letter harafi 231,251.
Imam Qurtubi mai littafin Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki, wanda ya mutu a shekara ta 671. To kaji hatta ayoyin Al-Qur'ani da suka bi diddigi, to amma ne zaka same shi in ka tambaye shi wani suran Al-Qur'ani dano ne ma bai sani ba, sura nawa gare ka, ka ga wannan asara ce babba a ce kai a ce ma wai a iya janyo wata aya baka san ba ma wai shin wannan aya ce ko hadisi. Yanzu wani ana iya janyo ayawa da za a ce mai kai wannan abin da aka karanto menene, bai san ba Qur'ani ne, hadisi ne, larabci ne, saboda mu mutanen mu saboda jahilci wani larabci zai kawai sample larabci zai kawai dauka kai ka ji ce sarqa Allahu al-azim. Sana zahabi ila al-masjid yake ya ce sarqa Allahu al-azim, za mu je masallaci sample larabci kawai zakai, saboda shi bai iya bambance larabci wannan na magana da hadisi da Al-Qur'ani, saboda bai san ba Al-Qur'ani ba. Yawa bismillah ita aya ce mustaqilla, kenan an kawo ta ne lil fasli baina suwar, domin a bambanta tsakanin surori, kamar yadda Ali ibn Abi Talib yake bada labari yana cikin kutabul wahayi, masu rubuta wahayi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga sako mai aya sai ce da uha fi makani kaza, yace wannan aya ku sanya ta a guri a sura kaza daidai guri kaza. To maza Allah bai gane an kare wata sura za a shiga wata sura, he Allah yake he ake fara mai da bismillah, kenan daga an yi bismillah alamar kina kare sura wata sabon sura ce za a shiga. To amma ko bismillah aya ce a cikin mi a cikin alqur'ani a cikin suratul naml aya ta 30 innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, amma suran bismillahi da aka rubuta a farkon surori su kuma wannan ayoyi ne masu zaman kansu, wanda mai yake da suna an kawo su ne domin a rarraba tsakanin sura da sura. To amma su ma malamai suka tashi akwai wanda suna sa su a cikin lissayin ayoyi, akwai wanda ba su sa su a cikin lissayin ayoyi, kenan wannan shine dangane da ayatul kursi. To me ma'anarta? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allahu Allah la ilaha illa huwa, babu abin bauta da gaskiya da cancanta illa huwa, face shi al-hayyu rayayye ay zul hayatil kamila, wanda yake cikakkiyar rayuwa, allati lam tasbiq bi adamin, wanda rishi bai rigaye ta ba, walam yalhaqaha zawalun, kuma gushewa ba zai riske ta ba, ma'ana rayuwa Allah subhanahu wataala babu wanda ya san farkonta, kuma babu wanda bata da ƙarshi, babu wanda ya san farkonta babu kuma bata da ƙarshi, rayuwa ce cikakkiya, shine al-hayyu mai cikakkiyar rayuwa, wanda rayuwa ce kuma la ya'tariha naqasun bi wajhi min wujuh, kuma wani tawaya ko naqasu baya riskar wannan rayuwa. Mu yanzu kaga mutum dan adam rayuwar da kake ciki dole wata rana in kana cikin farin ciki wata zaka tsinci kanka cikin bakin ciki, wata ran da lahiya wata ran ba lahiya, wata ran in ana murna wata ran za a yi kuka, akwai kalubale. To amma shi Allah rayuwa ce wanda take babu matsala ko cikas a cikin ta. Al-Qayyum, abin da yake da Al-Qayyum shine wanda yake tsaye da komai da zatinsa, shine Al-Qa'imu bi nafsihi wal qa'imu ala ghairihi, Allah shine yake tsaye da kansa wajen kula da komai, kuma shi yake kula da lamarin mutane da aljannu da dabbobi da komai, kuma al-kullu muftaqarun wa muhtajun ilayhi, kowa na da bukata a gare shi, amma shi kuma bai da bukata a wajen kowa, fala yahtaju li shay'in, baya bukata komai a wajen kowa. Kenan Al-Hayyu mai cikakkiyar rayuwa, Al-Qayyumu wanda yake tsaye da komai da zatinsa. La ta'khudhuhu sinatun wala nawmun, Allah subhanahu wa ta'ala gengedi shine sina, da larabci yana ce annu'as, shine sinatun li somnolence, gengedi Allah baya kama shi. La ta'khudhuhu sinatun, kenan annu'as, gengedi baya kama shi. Wala nawmun, barantana baccin kuma, saboda ai annu'as ko as-sinatu muqaddimun muqaddimatun nawm, gengedi ai shine mi matashi bacci, da kaga mutun ya fara gengedi alamami yana kan hanya bacci. To Allah subhanahu wataala gengedi ma baya kama shi, barantana mi barantana ya bacci. To kuma ku saurara, ai an ce al-hayyu al-qayyum, saboda cikakkiyar rayuwa Allah kuma da tsayuwar shi ga komai, shi yasa ma gengedi ma baya kama shi, barantana bacci, saboda in dai shi yake kula da komai in zai gengedi aka san za a samu matsala, tunda shi yake kula da kowa da komai. To in za a ce dai zai gengedi, to kaga za a samu cikas da matsala. shi yasa kake ganin wa a duniya wa inda zaka san dan adam ajizi yanzu za a dauki mutun yana gadin ka amma za ka ga in yana gadin ka ana iya samu koda zai kwana baya bacci ya hada da kwayoyi da wane ne to wata wata rana kuma yabacin ya dauke shi to in aka so ma ana iya sami abin baccin mai bacci domin mi ana ganin ka mushi yake gadin ka ko to ana iya bin wata hanyar da za a bi kenan ko a kauda shi ko a sami shi bacci ko ma a hallaka shi ma ana so in kamara ce ana iya hoshe ta in kare ne kasa yayi wuhu ma a yi kara dan ku farka shi ma ana iya amma Allah wa to shi yasa kace shi gingidi ma bai kama shi baranta na bacci saboda mi shi yake tsaye da komi da kowa lahu ma fi samawati wa ma fil ard shi yasa hadisi mazala yake cewa inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam kuma yadda yazo a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 179 san suwasan dizinab manzala ce inna Allah la yanamu lalle Allah baya bacci kuma wala yanbaghi lahu an yanama kuma bai dace ba ma Allah ya bacci saboda shi Allah bacci na kasa ne a tattare shi amma mu ko bacci falalaci saboda kai yanzu mu dan adam da yake kai gomu ta rayuwar ne inda ba bacci akwai matsala wata ran jikin naka kaka zai tsaya wallahi yadda kake kai gomu nan in ba a samu hutu sai zaka kake ganin shi wa min rahmatihi daga cikin rahmar Allah ne ma an ji alakumul laila libasa wan nawma subata Allah sanya muku dare a matsayin sitara yanzu ku diba ku ga dare kamar kaya ne kaga kayan gasa suna sita ce ga ku to haka shi ma dare haka yake yanzu za ku ga mutum a da dare saboda duhun dare wani yana iya wuta ko gidan shi ma babu riga babu wanda zai iya gane amma da rana wa daga nesa kai an gane baka da riga amma da daddare wa musamman ma babu hotel a ko gidan naka kana iya wuta babu riga babu wanda zai iya gane amma ka wuta babu riga kaga wannan duhun sitara ne a gare ka amma inda da rana ne wa daga nesa mai tsanka a ce kai ku riba wani ya wuto ko riga bai da amma da dare wa wannan duhun dare zai sita taka Allah ya ce wannan wasu bata Allah ya sanya mana bacci a matsayin hutu ka yi da kwamatallarka da ba'i biyar ɗinka ta rayuwa da aiki da wane ne da daddare in ka zo ka kwanta kai bacci duk wannan gajiyar da ka ɗauko da wane ne ka ga duka ta tsaye a dalilin ka kwanta bacci to amma shi kuma Allah ba haka yake ba to shi yasa bacci mu gare mu ni'ima ce da rahama amma shi kuma Allah ba a jingina mai bacci shi yasa manzo Allah ya ce inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam Allah ba ya bacci kuma bai dace ba ma ya bacci sai Allah ya ci gaba da cewa lahu ma fis samawati wa ma fil ard lahu ma fi samawati na gare shi shi kadai Allah ma fi samawati abin da yake cikin samai bakwai gabaki daya wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasa ma abin da yake cikin kasai ma'ana duk abin da yake cikin samai bakwai da kasai bakwai duka mulkan lillahi na Allah ne shi kadai bai tarayya da kowa ba sai aka ce lahu ma fi ana ita ma fi samawati wa ma fil ardi lahu amma aka kawo lahu din taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasb ma'ana abin da yake cikin samai da kasai nashi ne amma aka ce nashi ne da farkon abin da yake da annuna ma shi kadai ne bai tare da kowa ba duk abin da ka gani a sama da kasa da abin da yake tsakanin su na Allah ne bai ba tare da kowa ba shi yasa baka taba ji ba ko abin ko a tatsuniya ma da ake yi kwanta haka kaji an ce wani yayi ikrari ko yayi da'awar cewa sama tashi ci ko kasa tashi ci ko wata shi yayi shi ko tarmamu baka taba ji ba ko a tatsuniya saboda na Allah ne shi kadai shi yake shi ya wannan ko ka taba ji wani ya ga ce shi ya sauro ko shi ya cinnaka ko shi ya kiyashi duka wannan na Allah ne subhanahu wataala to shine lahu ma fi samawati wa ma fil ard kenan duk wani abu da ka gani a cikin samai da kasai na Allah ne kuma shi yake gudanar da su yake kula da su man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne ya isa ya ceto a wajen Allah in ba da izinin sa ba babu wanda isa ya ceto a wajen Allah sai da izinin Allah subhanahu wataala shi yasa kaga nan da Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne ya isa ya ceto a wajen shi sai da izinin sa me ake ni da ceto malume suka ce abinda ake ni da ash-shafa'a shine tawassut at-tawassut lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarra shine ka nema ma wani ceto ta hanyar janyo masa amfani ko tunkuɗe masa wani abin cutarwa ana shine abin da ake ni a samu ka zama tuma mutum wani intermediate saka tsaki ka shiga mai wajen nemo mai wani abin amfani ko kuma ka tunkuɗe mai wani abin shari to wannan duka ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa masalan shafa'atu nabi sallallahu alaihi wasallama li ahli al-mawqifi an yuqdiya bainahum hadhihi li daf'i madarra ai an ce to kan ko ka zama to sanadin tunkuɗe ma wani shari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar tashi alkiyama da Allah ya ce za a yi tsayuwa a yinin da fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana tazara tsayin shekara 50 san kantimil am za a yi tsayi a tsayi kafin amma mutane hisabi mutane za a jikata a wahala har mutane kai su ce da Allah a zo a mana hisabi kowa kuma a lokacin ranar Allah ya hushi aje a samu annabawa tun daga annabi Adam da annabi Nuhu Ibrahim kowa aje a roke shi yaje ya tsoho baki a roke Allah abinda ake so kai Allah ya zo ma mutane hisabi dan wuce shiga wuta dan aljanna shiga aljanna amma kowa ta yake nafsi nafsi shaken fursuwa kowa ta kan shiki amma aje an samu manzo Allah ya ce anala anala to shi kadai ne zai je ya roke Allah a zo a ma mutane hisabi shine al-maqamul muhammad din da Allah zai bashi shi kadai ne to kaga zuwan wannan neman cetan da zai da atun kudi wa mutane cutarwa saboda mutane an jiga ta an wahala to a zo a roke Allah ya zo ma mutane hisabi to manzo Allah ne kadai zai wannan abu to kaga wannan shafa'a ce wanda Allah manzo Allah kadai zai ba ma kaga wannan wajen tunkuɗe cutarwa to kuma wa shafa'atu li ahli jannati bidukhuliha wa manzo Allah zai nema ma ayan aljanna cetan shigar da su cikin aljanna to kaga wannan janyo amfani ne to wannan shine ake ni da neman ceto kenan aka ce zaka nema ma mutun ceto ma'ana ka zamanto wani sababi na janyo masa wani alkhairi ko tunkuɗe masa shari to ranar tashi alkiyama cetan da za a yi ko ka zamanto ma mutun sanadin ya cancanta a sanya shi wuta to sai ka nema mishi ceto a wajen Allah sai a kisa shi wuta a sashi aljanna kaga ne an tunkuɗe mai shari ko kuma ka nema ma mutun matsayin shi da darajar shi aljanna a ƙasa ci amma ka roka mishi Allah ya ɗaukaka darajar shi kaga wannan ka janyo mishi abin mai abin amfani to amma mu sani wayin ceto ran tashin kiyama baya yiwa sai da sharadi biyu shi yasa Allah ya ce man zallazi yashfa indahu illa bi izni babu wanda isa ceto a ranar tashin alkiyama sai da izinin Allah to shine a wata aya Allah subhanahu wataala ya kawo mana sharadin guda biyu yace wa kam min malakin bis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda kaga wannan a cikin suratul najmi aya ta 26 Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati mala'iku a cikin sammai Allah ya ce la tughni shafa'atu yace mala'ika nawa ne a cikin sammai ceton shi ba zai amfani komai ba shine wa kam min malakin mala'ika nawa ne a cikin sammai la tughni shafa'atu shay'a wanda ceton shi ba zai amfani komai ba kadi ba da mala'iku aka harawa ba mutane ba Allah ce su kansu mala'iku kuma Allah ya faɗi wannan ne kamar da Ibn Kasir ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan aya a cikin tafsirin sana al-Qur'an al-Azim yace Allah ya faɗi wannan ne dan mai da raddi ga waɗanda suke bauta ma mala'iku da itikadi da kudirin cewa mala'iku za su tafi sa wajen Allah dan akwai masu bauta ma mala'iku to wai su suna bauta ma mala'iku ne wai kudirin su cewa wannan mala'ikun wai za su tafi sa wajen Allah to shine Allah ya ce musu to raddi ne ake musu aka ce to kam min malakin fis samawati to wai mala'ika nawa ne ma a cikin sammai Allah ya ce la tughni shafa'atuhum shay'a su kansu ceton su tunda Allah ya alƙawari zai ba mala'iku ceto annaba za su yi ceto mala'iku za su yi ceto bayan Allah nagari su ma za su yi ceto to Allah ya ce su kansu mala'ikun ceton nasu ba zai amfani kowa ba zai amfani komai ba illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u su kansu a mala'ikun ba kowa bane zai ceto ba sai wanda Allah ya ga damar yi masa izinin yayi ceton kuma liman yasha'u wanda Allah ya so a cikin su kenan kaga ya Allah ya izini ne ga wanda yaso a cikin mala'ikun zai ceto ba kowa bane ba zai zo gaba gadi yace zai ceto a kaga ne Allah ya ce illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya izini liman yasha'u ga wanda ya ga dama kenan zira tashin kiyama ba kai bane zaka yi dizinyan kanka ka ayyana kanka ka ce zan yi ceto a Allah shine zai zabe ka yace wani nayi dizinyan ka na ayyana ka na zabe ka kai ceto liman yasha'u kaji na hukuku na biyu kuma wayarga wa za a ce ta sai wanda Allah ya yarda to in aka yi da zinyanka aka dauke ka kace zaka ceto kuma ba wanda kai dama zaka ceta ba a wayar da sai kuma wanda Allah ya yarda to kaga wannan sune sharuɗa guda biyu wanda zai cetan sai wanda Allah ya ba ma izini shine izinullahi lishafi'i an yashfa Allah zai izini ga wanda zai ceto yayi ceto na biyu kuma ridallahi an shafi'i wal mashfu'i lahu kuma sai Allah ya yarda da wanda zai cetan da wanda ma za a cetan yace to wani kai ceto wa zaka ceta wani da wani to shine Allah ce wa kam min malakin bis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa to wasu suna cewa babu ceto Allah Qur'ani ka san in mutum mai yake da suna in baka bibiyan malamai in ka ce da kanka zaka fasara Qur'ani dole ka samu matsala kaga nan Allah ya ce za a ceto to wasu ayoyi kaje Allah cewa mai yake wala tanfa'u shafa'a ceto ba zai amfane ba, bai zai amfane su ba. Allah ya kore ceto anan, to anan ceton da ake ni, in ga ji Allah ya kore ceto, to waɗanda suka ikirarin cewa za su yi ceto, ya Allah ceto wannan ya kore shi. Mala wanda suke cetar suke ikirarin cewa goma kansu za su yi ceto, gumki zai ceto, to Allah ce to ceton wannan su kansu goma kan goma ka ne, to ya za a yi ceto, ya za a yi ceto. To in ka ji Allah ya kore ceto, to ceton da bai cika wannan sharadin guda biyu bane ba, Allah bai izini ba kuma bai yarda da wanda za a ceta ba, to wannan Allah ya kore shi. To kun ji dai Allah ce manzon Allah zai shafa inda illa bi izini, babu wanda zai ceto a wajen Allah sai wanda Allah ya masa izini. Ya alamu ma baina aidihim ma khalfahum, kuma Allah ya san abin da yake tare da mutane da abin da kuma zai biyo bayan su. Ma'ana ma baina aidihim, abin da yake gaba da su, ai almustaqbal, Allah ya san abin da yake gabanin dukkan halittu, abin da zai faru nan gaba. Kaga yanzu muna zaune anan nan da minti ɗaya duka muna, babu wanda ya san abin da zai faru. To kaga shine ya alamu ma baina aidihim, Allah ya san abin da yake gabanin mutane, ai mustaqbalihim, gaban su mi zai faru nan gaba babu wanda ya sani. Wa ma khalfahum, kuma haka da abin da yake nake da suna yake bayan su, ai almadi, abin da ya riga shude. Ma'ana mu yanzu da yamma a cikin mu nan ta yi wani a cikin mu nan wani abu ma yau da kai shi kamanci, amma shi Allah bai mantuwa. Kaga ayo din nan ko ta yi wani abu da kai ayo kamanci, to amma shi Allah duk abin da yake faruwa a duniya tun daga farkon ta Allah yana sani da shi, haka kuma abin da zai faru har zuwa ƙarshen duniya Allah yana sani da shi. Ma'ana abin da kai wanda ya shude Allah yana sani da shi, kuma abin da ma nan gaba zaka zo kai Allah yana sani da shi. To shine ya alama baina aidihim ma khalfahum, Allah san abin da yake gaban su da abin da yake bayan su. Allah ya ce kuma wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, kuma su halittu ba za su iya sanin wani abu na daga ilimin Allah ba sai abin da ya ga dama ya so. Shi Allah ya san dukkan motsin mu da kai koman mu da rayuwar mu da abin da muke yi da wanda zamu yi da abin da ya shude, duka Allah ya sani. Amma mu kuma ba abin da muka sani game da Allah sai abin da ya ga dana sanar da mu ta hanyar manzanninsa ko a cikin littafinsa, shine illa bima sha, sai abin da ya ga dama. Ma'ana baka ce baka san komi ba game da Allah, sai abin da ya ga dama ya sanar da mu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kuma al-kursiyyu kujerar sarauta ta Allah ta yalwaci sammai da kasai, shine wasi'a bi ma'ana shamula, ta mamaye sammai da kasai duka guda bakwai, ma'ana ta fi su girma. Ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kamar da ya zo a cikin al-musnad na Abdullahi bin Imam Ahmad bin Hanbal a shafi na 586 Saint-Saint-Catherine-Bensis, Abdullahi dan Abbas yake cewa al-kursiyu maudi'u kadamaillahu azza wa jalla, yace abin da yake da al-kursiyu anan shine yace wurin diddigen Allah, ma'ana wajen ajiye kawa na Allah subhanahu wataala. Kaga wannan hadisi ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana da al-qadam, amma idan ta dace da shi babu wani sai da take. Kenan al-kursiyu Abdullahi dan Abbas yace shine maudi'u kadamillah azza wa jalla, shine gurin kawa Allah subhanahu wataala, inda Allah yake ajiye kawa shine kursiyunsa. Kuma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mas samawati sab'u ma al-kursiyyi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin, manzo Allah ce samai bakwai in aka kwatanta su girman su da girman al-kursiyyi ka halqatin kamar zobe ne, mulqatin wanda aka jifa da shi bi ardi falatin ai bi ardin sahara, a kasa ta sahara. Yanzu dan Allah zobi a dauka a jiwa shi a cikin sahara, mi zai yi bacci zai yi? To wai dan akwatanta ma girman kursiyu aka ce da za a tattaro sammai bakwai duka, manzo Allah ya ce a jiwa su cikin kursiyu kamar ka jiwa zobi ne a cikin sahara. Ma'ana in ka kwatanta girman kursiyu da girman sammai, to girman kursiyu ya wuce diyar da kake tsammani, saboda in dai za a jefa zobi a cikin sahara ka gani mashi za ka yi karasa ko, to haka shi ma sammai bakwai duk girman sammai bakwai ɗin nan da haɗin su in ka jiwa su cikin kursiyu, to me yake da suna kamar ka jiwa zobi ne a cikin mi a cikin sahara. Hey manzo Allah kuma yace wa fadlul arshi alal kursiyyi, to shi kuma al'arshin Allah falalashi akan al-kursiyyi yace ka fadlil falati alal halqa, kamar falala wannan sahara ne akan wannan zobi. To shi kuma haka shi ma kursiyyi in aka dauke shi aka jifa shi a cikin al'arshin Allah kamar ka jifa zobi ne a cikin sahara shi ba. to shi yasa malamai suka ce mafi girma a cikin halittar Allah shine al'arshin Allah. Shi yasa zaka ga Allah yana cewa huwa rabbul arshil azim, shine ubangiji al'arshi mai girma, saboda a cikin halittar Allah babu halitta da ka kai al'arsh. Yanzu ku diba ƴan uwawa, manzo Allah ya sanar da mace daga nan ƙasa zuwa sama ta daya shekara, ta yi shekara 500 ne, kuma ita kanta sama ta daya kaurin ta manzo Allah ya ce ta yi shekara 500 ne. Haka gaje ta biyu shekara 500, ta uku, ta hudu, ta biyar, har ta bakwai. Amma duk girman wannan saman da take da kadiba kaga duk girman sama da fadinta sammai bakwai, manzo Allah ya ce duk aka tattaro su in ka ajiye su a saman kursiyu kamar ka jefa zobe ne a cikin sahara. Shi ma kursiyu ma duk girman shi kaga da aka kwatanta wannan, ko shi ma ka ce kuma ka dora shi a saman al'arshi, shi ma kamar ka jefa zobe ne a cikin sahara. To shi yasa wannan yake nuna mana kai wa dan adam ba komai bane a cikin halittar Allah. Allah yana da halittu masu girma, amma haka zaka ga dan adam yana jiji da kai, yana girman kai, yana dagawa. Allah ya ce kalla innal insana la yataga ar'a wastagana, zaka ga dan adam yana jiji da kai da fankama da nuna isa da girman kai, saboda me? Dan yana ganin kawai Allah ya masa arziki, ar'a wastagana yana ganin ya wadata, Allah ya bude mi duniya yana da arziki ko mulki. Amma in ka ji kai kalli kanka halittun Allah ka ga kai ba komai bane ba. Wannan hadisi yana cikin Sahih Ibn Hibban, ya kashi hadisi mai lamba 361 turwasan suwasan ta ayin wa sahawul albani fi sahiha. Imam Albani ya kashi a cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi mai lamba 109 sannaf. Don haka kenan wannan hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine Allah yake ce mana wasi'a kursiyyu samawatul ard, kenan alkursiyyu hadinsa ya fi sammai da kasai ga baki ɗayansu. Wala ya udu hifzu ma, amma ku diba duk da girman da sama take da fadinta da kursiyin da al'arshin duka in ka gama su, wala ya udu hifzu ma, amma wannan baya nauyewa Allah subhanahu wataala. Shine wala ya uduhu, ai wala ya shuqqu alai, baya wahalar da Allah kula da su. Kuma wa huwa al-aliyyu, Allah shine madaukaki, ya daukaka da zatinsa, ya daukaka da siffarsa, ya daukaka da iliminsa, ya daukaka da karfinsa, ya daukaka da kudrarsa. Al-Azim kuma shine mafi, shine mai girma wanda yake sama da kowa. To wannan shine a takaice abin da ya shahi ayatul kursiyyu. Sai a gurguje zikiri na bakwai na kusan ƙarshe, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin ba'da salatil maghribi was subhi. Mu karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kenan wannan shine bakin zikirin nan da aka sa 10 marratin, ana nufin za a karanta shi ne so 10, shine 10 marratin difuwa so 10 ba'da salatul maghribi, bayan sallar magriba, was subhi da sallar asuba. To asali wannan hadisi, wannan zikiri ya zo ne a cikin hadisin Abi Zar al-Ghifari Jundub bin Junadata radiyallahu anhu. Abi Zar al-Ghifari yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi, ya ce man qala fi duburi salatil fajri wa ba'da salatil maghribi, duk wanda ya fada bayan sallar asuba da bayan sallar magriba, wa huwa thani rijlaihi, a lokacin bai gyara zaman da yi ba na tahiya ba, shine huwa sani rijlaihi. Kenan abin da ake ni da sani rijlaihi shine ai yana a halin zaman da yi na tahiya ba tare da ya gyara zaman da yake ba a lokacin tahiya ba, shine ai qabla an yasrifa rijlahu an halatiha allati hiya alaiha fi tashahhudi, ma'ana kafin ya gyara zaman da yake, kafin ya gyara zaman shi wanda yi shi lokacin da yake tahiya. Misali in sallar asuba ce, dama in ka zo zaman tahiya wani zama ne zaka yi? Al-iftirash. Me iftirash? Shine wannan kawata ka ta hagum, zaka shimfiɗa ta sai ka zauna a saman ta, ita kuma wannan ta dama sai ka mata haka, sai ka kafa ta haka. To irin zaman tahiya da kai, kaga zaman tahiya da kai ko in kai sallama, to ba tare da ka sauya zaman ba, a irin wannan yanayin, a halin wannan kabul an yi takallama, kuma kafin ka shiga hira, ka shiga hira da mutane, da gaisa da mutane. To shine manzo Allah ce duk wanda ya karanta wannan zikiri a lokacin mi wa huwa sani rijlai, ma'ana kawahuwan shi suna nan a lankwashe yadda ta hiya ba tare da ya gyara zaman shi ba, kuma kabla an yi takallama ba tare da ya fara hira ba ta duniya ba, da gaisa da mutane ba, mi zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne shi kadai walaul hamdu yabudu godiya nasa ne shi kadai yuhyi wa yumit Allah shine mai rayarwa kuma shine mai kashewa kenan Allah shine mai rayarwa kuma shine mai kashewa duk wanda kaga yana rayuwa to da izinin Allah ne haka duk wanda kaga ya mutu shi ma da izinin Allah ne ba za ka rayu ba sai Allah ya so kuma ba za ka mutu ba sai Allah ya so shi yasa kace duk wanda ya san rayuwar shi da mutuwar shi a hannun Allah take to ka kwanta da hankalinka mutum ma yama barazana yace shi zai ga ajalin ka kowa ne ne to rayuwarka ba hannunsa ba take ba rayuwarka a hannun Allah subhanahu wataala take dan haka Allah shi kadai ne mai rayarwa kuma shi kadai ne mai kashewa ma'ana eh in ya ga dama ne za ka mutu kuma rayarwa bayan an mutu Allah shi kadai yake da ikon tayarwa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai to manzo Allah ce ashar marratin duk wanda ya wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ashar marratin su goma manzo Allah ce kutiba lahu ashru hasanatin za a rubuta mai lada goma mun ji falla ta farko wa muhyi anhu ashru sayyi'atin za a kankare mai zunubi goma wa rufi'a lahu ashru darajatin za duka kame daraja goma uku kenan wa kana yawmuhu zalika fi hirzin min kulli makruhin kuma a wannan yinin naka za a maka za a baka tsaro da kariya daga dukkan abinki duk wani abinki duk wani abin bacin rai duk wani abin bakin ciki da damuwa da tashin hankali da musiba da bala'i Allah zai tsare ka a wannan yinin naka in kai wannan zikiri goma bayan sallar asuba goma bayan sallar asuba nau'u kenan ko na biyar wa harsin minash shaitani kuma Allah subhanahu wataala zai tsare ka daga shaitan shaitan ba zai samu rinjaye da tasiri da galaba ba akan ka ba Allah zai baka tsaro da kariya na musamman daga shaitan walam yambagi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa shirka billahi kuma a wannan yinin naka babu wani laifi da zai iya halakar da kai in ba shirka ga Allah ba ma'ana duk laifin da zaka yi wannan ba zai halakar da kai ba ai lam yambagi li dhanbin an yudrikahu ai an yuhlikahu babu wani zunubin da zai halakar da kai da in shi kai shirka da Allah saboda da shirka da Allah Allah baya yayewa amma duk lahin da zaka inde ba shirka ba to Allah zai haima to kuma wannan ba lasisi bane muka ce to tunda haka ne bari mu je mu sheki aya a ba ma Allah ne wani kuma fito na fito ne kenan amma ana zancen da mutum talallabiya da zamiya ta sa shi aikata wani laifi a yinin da ya karanta wannan inde ba shirka da Allah bane ba to wannan ba zai zaman to sanadiyar tabewarsa da halakarsa da asarar shi ba saboda falal wannan zikiri da ka karanta so goma bayan magariba da so goma bayan sallar asuba kuma haka nan manzo Allah ya ce wa kunna lahu adlu ashru hasana ashru adlu ashru nasamatin kuma za a bashi ladan kamar ya enta ku yangu mumunai mata guda goma idan ka karanta wannan zikiri kenan wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi ya kashi hadisi mai lamba 3474 turwa mil katsan su asan 14 kuma Albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib a mujalladi na farko shafi na 321 kenan a volume na farko page 3720 da haka yan wa mulki wannan zikiri idan mutun ya karanta shi zai samu falaloli ne har guda 7 na farko yuktabu lahu ashru hasanatin za a rubuta mai lada goma yumha anu ashru sayiatin za a kankare mai zunubi goma yurfa'u lahu ashru darajatin za a dauka kame daraja goma takunu lahu mithlu aitaqi ashru raqabi mu'minatin za a bashi ladan kamar yanta wiya ma'ana yanta mu'minai bayu mata guda goma kuma la yudriku zambun duna shirka billah kuma babu wani zunubi da zai iya halakar da shi a wannan yinin nashi in ba shirka ga Allah ba yuhu rasu min kulli shaitani nashi da za a tsare shi daga dukkan wani shaitani wa min kulli su inda dukkan wani mummunan abu haka yakunu fi yawmi zalika fi hirzin min kulli makruhin kuma Allah subhanahu wataala zai tsare shi daga dukkan wani abin ki hadhihi ganaimu saba yahsulu alaiha almuslimu bi qawli hadha adh-dhikr al-yasir ala man yasara wallahu alayhi to wannan sune ganimomi guda 7 da mutum zai samu yayin da ya wadi wannan zikiri mai sauki amma kuma ga wanda Allah ya sauƙaƙa ma to yanzu mutanen da ba san wannan zikaji falala 7 bayan sallar magariba bayan sallar asuba kana ana yi da sallah kafin ka gyara zaman ka kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ka haka su goma kuma malamin suka ce liman shi wannan hukuncin bai shahe shi ba, saboda shi limamu ake in yana sallamewa ya juyo kalimamu da haka kenan, shi yana astaghfirullah 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 allahumma allahumma anta salamu minka salam tabarakta zai jalal ikram. To amma kai kuma mamuwa, kai kuma a zaman da kai tayya kafin ka gyara shine zaka yi wannan. Shine Muhammad bin Salih al-Usaimi yake cewa kun ga wannan azkadan da aka zano su, idan mutun yaga zai iya jero su har yazo kan wannan ba tare da ya kosa ba sai haka, in kaga kuma baka iya ba to kana yin sallama astaghfirullah 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 allahumma anta salamu minka salam tabarakta zai jalal ikram. To sai ka faro wannan da la ilaha illallah, in kai so 10 in yi sai ka gyara zaman ka kuma ka ci gaba da yin sauran azkadan da ake bayan sallah. To wannan shine falala wannan zikiri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya kenan, idan mutun amma anan shine shi bayan sallah magriba kadai da bayan sallah asuba so 10 ko mu riki la ilaha illallah akwai yuhyi wa yumit, akwai inda zaku ana buga zaku ba a saba yuhyi wa yumit kenan, ba la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir bane ba, akwai yuhyi wa yumit yadda yazo arwa kenan, la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zikiri na ƙarshe kuma shine na ƙarshe a babun shine Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ba'da salami min salatul fajr. Karanta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kenan zikiri na ƙarshe a wannan babi na 8, shi kuma an rawaito shi ne daga Ummu Salama, ita ce Hindu bintu Abi Umayya Al-Makhzumiyya radiyallahu anha, Allah kare da gare ta, take cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da mutunci Allah tabbata gare shi kana yaqulu idza salla subha, ya kasance yana fadi yayin da ya salla asuba, hina yusallimu a lokacin da ya sallama, ma'ana bayan ya sallama a salla asuba, yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah ina roƙanka ilimi mai amfani. Ilimi mai amfani shine allazi antafi'u bihi wa ad'u ilayhi ghairi, wanda kai ka amfana kuma kake amfanar da wani, wanda kake aiki da shi, saboda ilimi bai zaman tuwa mai amfani idan ya zaman tuwa baka aiki da ilimin ka, haka kuma bai zaman tuwa mai amfani idan ya zaman tuwa kai kadai kawai ka takaita da shi baka sanar da wani. To Allah yana roƙon ka ilimi mai amfani, ilimin da zan ringa aiki da shi kuma ringa karantar da wasu. Kuma dan da aka ce ilimi, ilimin addini ne yake shiga a karin farko, sannan kuma kowane ilimi wanda mutane za su amfani da shi, ko da ilimin sana'a ne, kira ce, dinki ne, walda ne, kowane irin ilimi da muka sani wanda dai mutane za su amfana da shi to ya shigo cikin shi mana, amma wanda yake wahara zuwa alal asashi ne ilimin addini, ilimin sanin Allah da manzansa da yadda zaka bauta ma Allah. To Allah yana roƙon ka ilimi mai amfani, wa rizqan tayyiba, da arziki na halali, tayyiban bi ma'ana halalan, Allah ka azurta ni da arziki na halali ba na haram ba. Na uku wa amalan mutaqabbala, Allah yana roƙon ka aiki karbabbi, ma'ana aikin da zaka bani lada akan shi. To ka ce Allah ya arzuta ka da aiki karbabbi, shine aikin da zaka yi shi dan Allah kuma akan koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda Allah sanya sharadi duk wanda ya aiki ba zai bashi lada ba har sai yayi khalisan lillahi, domin Allah, kuma yayi ala sunnatir rasul, akan sunnar manzo Allah, saboda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, da aikin da zaka yi indai kana so Allah baka lada, condition biyu ake nema daga gare ka, na farko al ikhlas, kai dan Allah ba dan mutane ba, na biyu kuma ala sunna, kai shi akan koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan a da manzo Allah kamar da Ummu Salama ta rawaito cewa manzo Allah bayan sallah su bayan yi so daya, shi yasa malaika ba da salami min salatul fajr, haka mu yi mun kokari duk in kai sallah asuba, bayan kai sallama sallah asuba ka ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki na halali da arki karbabbi a wajenka. To yau insha Allah mun kawo ƙarshen wannan babi na zikirori da ake karantawa bayan sallar farilla, fatan abinda muka faɗa na daidai Allah ya sa mu tare lada tuntube da kuskure, kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.